na littafi mai albarka. A satin da ya gabata mun gama abinda malam ya rubuta dangane da mabiya girman abubuwa da suka faru a zamanin Sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya kara masa yarda. Sai malam ya ce al-faslu tsani fasali na biyu, khilafatu amiril mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu an, khalifancin shugaban mu'minai Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda. Min sana, daga shekara ta 13 zuwa shekara ta 23. Tamhid, shimfiɗa. Istamarrat khilafatu Abi Bakr sanataini wa thalathata ashhurin. Mala yace khalifancin Sayyidina Abubakar Siddiq yayi ya zarce tsawon shekara 2 da wata 3. Shekara 2 da wata 3. Thumma tuwfiya Abu Bakr, sanna Abu Bakr, Allah ya kara masa yarda, ya wafati. Dan haka duka Sayyidina Abu Bakr tsawon khalifancin shi shekara 2 ne da wata 3. Wasu suka ce wannan shine ma'anar mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da yace ya ganshi da guga ya jawo ruwa. Ce daga baya sai Sayyidina Abu Bakr ya karba, yace wa fi naz'ihi dha'fun, cikin jan da Sayyidina Abu Bakr yayi akwai rauni. To sun malamai suka ce raunin shine ma'ana bai dade ba, shekara 2 da wata 3 yayi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taraka al-khilafata ba'da zalika li Umara, bayan haka ya bar khalifanci ga Umar. Wa bay'ahu an-nas, mutane sun masa mubay'a. Wa qad ra'a Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr ya ga anna Umar ibn al-Khattab huwa aslahu an-nas li tawalli hadha al-amr, ya ga cewa Sayyidina Umar shine yafi cancanta a cikin mutane ya jibinci wannan lamari. Fakhtarahu min ba'dihi, sai ya zabe shi a bayan shi, yace bayan na bar duniya Sayyidina Umar ya zama khalifa bayana. Wa bay'ahu al-muslimuna ba'da zalik, musulmai suka yi mai mubay'a bayan haka, bayan Sayyidina Abu Bakr ya bar duniya kuma aka taru aka yi Sayyidina Umar mubay'a. Kun san a wancan lokaci bayan an ayyana khalifa to zai zo ya fito masallaci, mutane za su zo suna mai mubay'a. Mubay'a shine zai iya shimfiɗa hannunsa, mutum ya zo ya riƙe hannunsa ya ce ne maka mubay'a, zan baka da'a, zan baka biyayya cikin abin da bai saɓa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To zai zama mutane suna zuwa da haka da haka, duk sai ya zama an yi mubay'a, an yarda cewa shi ne shugaba. To bayan Sayyidina Umar ya zaɓi, bayan Sayyidina Abu Bakar ya zaɓi Sayyidina Umar a kan cewa shi ne khalifa, bayan Sayyidina Abu Bakar ya bar duniya an binne shi, kuma musulmai sai suka tattaru gaba ɗaya sai suke wa Sayyidina Umar mubay'a. Fasara khalifata khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama khalifa na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana khalifatul khalifa kenan. Sayyidina Abu Bakar shine khalifatu rasulillah, Sayyidina Umar kuma sai ya zama khalifatu khalifati rasulillah, khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa kanat muddatu khilafatihi 10 sinin, tsawon khalifancin Sayyidina Umar shekara 10 yayi. Shi yasa a wancan hadisi da na kama manzo Allah ya ce sai Sayyidina Umar ya karba, bayan Sayyidina Abu Bakar ya ja gugan sai Sayyidina Umar ya karba, shi ma yana jawo ruwan. Yake cewa falam ara abqariyan ka Umara, manzo Allah ya ce ban ga mutum mai karfi ba wanda yake karba kamar Sayyidina Umar. Hatta daraba an-nasa bi'atanib, har sai da ya kusa da mutane. Shine suka ce to wannan ya nuna irin yadda ya dade yana khalifanci da kuma irin adalcin da ya shimfiɗa. A yadda aka yi Sayyidina Abu Bakar ya ayyana Sayyidina Umar lokacin da rashin lafiya sai wa Sayyidina Abu Bakar tsanani, sai ya tara mutane, ma'ana ya tara waɗanda suke makusanta, ashabul halli wal aqdi, sai yake ce musu to abinda dai ya sauka gare ni gashi kuna gani ban da lafiya, kuma ina kyautata zaton mutuwa.